Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Duk da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka samu a wasu yankuna na ƙasar Nijar, har ta kai ga ambaliyar ruwa a wasu garuruwa a jihar Agadez dake arewacin ƙasar. Karancin ruwan sama aka fuskanta a damunar bana da matsalar kwararowar hamada da kuma ƙwari, wanda ya sa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen za a iya fuskantar ƙarancin abinci. A cikin shirin Noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Muhammad Mahmud ya tattauna mana da wani masani, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Ma'azu Umar Sanda, ni ne darakta duka na ƙasar Agadez, fuskar noma, fuskar gidan gona. To yanzu a ƙarshe dai an kadiba mun je 10 na ƙarshen watan Satumba. Kenan labarin da muke iya badawa shine tun labarin da muke badawa kowane kwana 10-10. To labarin da muke iya badawa gaskiya mun samu kamar tsayin ruwa, cikin ruwa kamar ya tsaya. To wannan tsayin ruwa mun ku an kadiba ƙasar Agadez wata 12 saman wata 12 muna wannan noman rani. Bambancin mu da gusuncin Nijar. To shi ko wannan noman rani ya ne yake miki shi. Noman ranin dangance da gudanyen kori da ake faɗa gulabe. To wannan gulabe da suke muna da kamar wajen 30 ba daya sune an saka gudanya, sai ga nan Agadez ba a yi ruwa, a kai ruwa nesa kamar kilo 60 daga nan ko 150. An saka gudanya suka zo sai su fara damal a yi wannan shibka. To an kadiba bitin shi akwai gurin diba ruwa kamar guda 30 da muke bi sau da kawa. Becin wa'annan kori-kori ko gulabe su ma 29 da muke yi. To an kadiba wajen wannan kori ko su 29, an kadiba kamar hudu sun haɗi, 17 kamar sun zarta abin da ake so, kuma biyu suna nan tsaye, kenan stable ake cewa. To 6 su baiwa a bambanta su ko a yi comparison da sauran wancan. To an ka ɗauki kuma wajen post na ruwa, kenan wannan gurin da muke auna ruwa guda 30 gari mu. Cikin 30 kin nan hudu sun haɗi, amma cikin haɗuwar da aka yi biyu sun wuce ma millimeter shi da millimeter 50. An ka ɗauki cikin 30 kin nan dai kullum 13 sun zarta, amma 7 har sun wuce ma shi da 50. To akwai ɗaya da ake ce ma stable kuma 12 ba a iya a bambanta su da sauran. To shine dai a gurgude. To an ka ɗauki shibka kamar na haɗi, akwai yanayi tunda akwai masara, akwai cereal, tunda abinda ake cewa akwai cereal abinda ya shahi dangin hatsi da masara da dawa. Wannan hatsi kamar wajen adibi sanadin ake yin shi. An ka dauki dawa ita ma an ka dauki ta wajen inganni. In ka dauki masara za ka dauka gurin kamar department na Ifiruan da Chirozirin. To an ka dauka wannan karamin yanayi shine kamar dauke shi kamar yana kumishi. An ka dauki kuma wanda ya zarce za ka dauka kamar yana niyan nana. To an ka dauki wake kamar yanda hore, an ka dauki arisin ta wake ake ana. To shi wannan waken kamar yana diya yanayin da muke diya wa an salama suna loran shi. To su kuwa an ka dauki wa'ancan dangin kayan noma, to su wannan yanayin su kamar shine ake ce ma an shuka su amma suna yanayin croissants. To a gurguje. To ka san din wanda yake noma baya rubuwa da ƙwarirka. To in ka dauka tun damuna an tawa da ta je ƙarshe kullum ana samun ƙwarirka. To ƙwarirka yanzu da kamar suka sha mu kai a wannan goma ta ƙarshe shine akwai fara, akwai wanda ƙwari ake ce ma thrips, shi jikin huri ake samu shi, kuma akwai abin da ake ce ma pisero. To dangance da maganin da gwamnati ke sawa a wajen mu kuma da muke ba mutane kyauta, kamar mun yaki cikin eka 177.5 muka sa maganin nan. To sai na mance kuma akwai labarin kasuwa ma da muke bi, tunda an ka dauki kasuwa amfani akwai shi, ana sai da abinci cikin kasuwa. To abincin da ake saidawa kamar ga wancan sati da ya wuce, waccan goma ta ƙarshe, kamar da ce ma'aika san goma ta fara, goma ta biyu, goma ta ƙarshe, to wannan ta ƙarshe wanda muka wuce. To goma ta biyu gaskiya kamar amfanin kuɗin ya fari, amma aka diba da wa'ancan dabara kuma da shekara biyar kamar kudin amfanin ya ƙara kuɗi amma me ka haka malgre community akwai kokari da yake na sai da abinci mai rahusa kuma da abinci da yake badawa to kenan shine dai a gurguje abin da sanan kuɗi amma abin da muke iyawa ba ma watan shi shine dangantar da karamcin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta kenan dole sai a tuwo an san matakai dangantar da nasara da muke son mu samu shi wa an san matakai ne kamata mu dauka kenan kaga himmi ya san ruwa ya san rijiyoyi tunda rijiyoyin da kasa adda kwai kenan an ya san kuma sai an gina rijiyoyi ma diya kuma mu hito a ƙarshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shiri sun yi babban madatsar ruwa aka samu da tsaruwa kamar 3-4 kasar Agadez ka gani kenan insha Allah duk wannan cuta ta mu ta zo sauki to kan kare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman kwari bakin gulgudo gwamnati na tallafa mu kwari kaga ya ba mu iri na noman rani ya ba mu iri na damuna ya ba mu magani wanda zamu da kuma da kyauta ake ba mutane ka gani na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya gwamnati har taki ya kamu na ruwa yanzu haka muna da litre wajen 2025 wanda za a ba mutane kyauta amma kyau irin nan da ake kawo da taki da magani karkashin miri ce muke bi kenan tunda kamar da kyau da hanyar shiga duka miri ce dangantace da malaman wanda suke can guri-guri komin-komin da department kenan hanyar ce muke bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gwamnati kadai ba iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masanu da shirin masanu da project da yake nan da program da gwamnati yake zuwa yana yako sai na kawus
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin mu Agadez Hamid Mahmud sai kuma Jul Legas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Sannadin